Mai sauraro Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da lafiyar muryar zamani dauke da wani batu da ya shafi wannan wata mai albarka na Shawwal da muke ciki musamman ibadar nan ta azumin 6 Shawwal wadda har kawo yanzu ake ta faman samun fahimtoci da bayanai daban-daban daga malamai daban-daban dangane da yadda azumin ya kamata ya kasance wanda hakan ta sa har yanzu al'umma da dama suke cikin rudanin rashin sanin sahihiyar matsaya da kuma yanda al'amuran suke to yanzu haka kai tsaye ina tare da ɗaya daga cikin fitattun malamai a jihar Kano kuma ɗaya daga cikin wanda ya jagoranci tattare bayanan da malaman jihar Kano suka gabatar a cikin watan azumin Ramadana a kuma takaice shi dan amfanar al'umma zamu ji dangane da bayanan ilimi kan wannan batu na 6 Shawwal ina suna a matakin farko
sunana Hayatanku Imam Masallaci Umar bin Khattab wanda yake dangi
yaya wannan batu yake na 6 Shawwal
6 Shawwal hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Muslim da kuma al-kutub sita gaba daya jidda Muslim din suka kawo Shawwal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya azumci Ramadana sannan ya biyar da kwana 6 a cikin Shawwal to kamar ya azumci shekara ne ladansa gaba daya to kaga wannan magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ce kun makaruhi ne wanda kamar hakan ya tabbata a cikin muwatta wato wannan ya tabbata to wannan ba ina nufin cewa wato wannan azumi ya zama makaruhi ba sai dai a ce malamai kamar su Imam Shafi'i kamar Imam Ahmad bin Hanbal da wasu daga cikin Malikiya da wasu daga cikin Hanafiya duka sun tabbatar da wato cewa mustahabi ne ba makaruhi bane inda aka ce makaruhi wato wai tsoron kada a haɗe 6 Ramadana ne shi sa rahimahullah Imam Malik ya ce makaruhi ne amma duba ga waɗancan bayanai da wannan hadisi ya kamata mutane su fahimta cewa sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bai kamata a bata ba sannan kuma idan aka ce a yi ta a wani wata to kaga ya saba wa abin da ya zo a cikin wannan hadisi man sama ramadana thumma atba'ahu 6 min shawwal fa ka'annama sama dahr kaga annabi ya ce 6 min shawwal a cikin shawwal to kaga sai zama kenan an fitar da shi daga shawwal to wannan muke so mu fitar da mutane daga wannan fahimta kuma idan aka ce fa wato ainihin kamar wannan abu Imam Malik ne ya faɗa kuma lalle haka za a yi to Imam Malik ma ba a yi masa wato ai da adalci ba Imam Malik zai so cewa idan an ji wani abu nasa a ijtihadin sa ya saba na Annabi sallallahu alaihi wasallam a bar shi domin shi ne yake cewa maganar kowane mutum akwai ta dauka akwai ta bari sai ma abucin wannan kabari to ga har ta sake nan kuma ijtihadi ne malamai suke yi Allah ya saka musu da alkhairi manya malaman nan namu idan ya zama ijtihadi ne kuwa to kaga Imam Malik bai rasa lada ba saboda annabi ya ce man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa man ijtahada fa akhta falahu ajrun wahidun wanda ya ijtihadi ya dace in lada biyu wanda kuwa ijtihadi sai bai dace ba ina lada daya to kaga ana a gaskiya wato lalle mu ji hankalin mutane ga wannan hadisi ingantacce wanda musulmi da kuma ashabul kutubul arba'a suka rawaito shi muke so mu mutane su gane kada a bar wannan azumi tunda annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam
to mai sauraro da fatan Allah ubangiji ya fahimtar da mu wato ainihin sahihiyar fahimta guda da wacce da dace da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kuma ya ba mu ikon yin aiki da ita domin dacewa da irin tarin alhairan da kuma ladan da suke cikin yin koyi da sunnar annabin dan kira a nan duniya da kuma gobe kiyama mu kuma dace da dukkanin alhairan da suke cikin wannan azumi na 6 Shawwal mu kuma yi shi akan daidai Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da lafiyar muryar zamani daga nan masallacin Juma'a na wato ainihin Umar bin Khattab dake kan titin zuwa za